والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bayan gaisuwa irin ta addinin musulunci a yau muna ashirin kenan ga watan Muharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 9341 a watan turawa na'am rabiul awwal madadin Muharram watan turawa muna 17 ga watan 11 shekara ta 2019 mun sake zama cikin wannan masallaci na Muhammad Tafi Foundation wanda yake Mubarak GRA a garin Kumal dan ci gaba da karanta littafin Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha rubutu Muhammad Nasir al-Albani. mun kwana ko mun yi karatu cikin darasi na hudu idan ban manta ba dare da manto karatu mu cikin darasi na biyar kenan za mu tashi kan darasi na biyar a darasi na hudu mun karkare ne akan sallar marar lafiya a dubbe idan marar lafiya zai salla a dubbe yaya zai yi wannan sallar tashi mun samu hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce duba Umran ibn Sufayn lokacin da yake wani ciwo na ba sai ya gani shi ko kuma ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zai yi sallah sai ba zai yi sallah a tsaye idan ba zai iya ba ya zauna idan ba zai iya ba ya kwanta a kan kakarkare shi ya yi sallah sannan muka ga inda ya hana mara lafiya ya yi amfani da kulu wajen yin sujada a kanta ya hana amfani da sanda don yin magana kana don yin sujada a kan wannan sanda ne mun karkare da cewa idan rashin lafiya ta kai tsanani mutum zai iya yin nuni a cikin sallar shi ta yadda sujadar shi za ta kasance ta furan kwafawa ne a farkon shi yau za mu tashi cikin darasi na biyar wanda ya kira shi da cewa as-salatu fi safina yin sallah a cikin jirgin ruwa wa su'ila sallallahu alaihi wa sallam an tambayi manzon Allah tsira da amince tabbata a gare shi dangane da me as-sahabi salati fi safina dangane da yin sallah a cikin jirgin ruwa aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya za a yi sallah a cikin jirgin ruwa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salli fiha qa'iman kai sallah a cikin wannan jirgin a tsaye idan ba za ka iya ba illa an ta khafa al-gharqa har sai idan ka ji tsoron faduwa ne to anan ne za ka yi sallah wanda yake ba a tsayen ba mun kuma fahimci ya jirgin ruwa yake duk da cewa abin da nake da akwai a cikin wa yake da suna a cikin slide ne na jirgin ruwa ne wannan irin na zamani subhanallah jirgin ruwa ne irin na zamani za ka ga cewa idan irin wannan jirgin ruwan ne faduwa a cikin shi zai zama to abu ne mai kamar wahala zai wahala a ce a cikin irin wannan jirgin ruwan an fadi amma idan jirgin ruwa ne irin na da to shi ne wanda zai iya bada dama a fadi cikin shi Allah mu da kuke karke samu tsari kamar kwale-kwale kamar dan karamin jirgi na fito dukkanin su ana kiran su a matsayin asafina na kula slide na ne ta na kula tsoge ne kin na kula slide na za mu ga jirgin ruwan da yake cikin shi zai wahala a ce an faɗi cikin shi amma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mashi idan za ka yi sallah cikin shi salli bi ha qa'iman ka yi sallah a tsaye irin da jirgin ruwan zai wahala a ce mutum dan yayi sallah a cikin shi ya faɗi tunda da ake bada labarin girman shi sai da ana cewa akwai ko kasuwanni da wuraren shakatawa da otel har da in wasanni ya kama akan yi a cikin shi ine dai abin da muka samu zamu yi amfani da shi a matsayin jirgin ruwa ne da masu fahimci menene jirgin ruwa amma dan karamin kwale-kwale da masu su suke yi shi kansa ana iya kiran shi safina dan haka wanda yake su a cikin dan karamin kwale-kwalen shi lokacin sallah ya kama shi yana tsakiyar cikin ruwa to shi ma wannan mutumin akwai wajibin sallah a kan shi dan haka yana tafiya akan ruwa yana wannan kutan nashi idan sallah ta kama shi haka dai wannan sallar asiri to tunda wani lokacin zaka tada dan karami ne ga tambal-tambal din ruwa ga motsin ruwa akwai yiwuwar mutun ya fadi to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutun ya ji tsoron nutsewa a ruwa to sai ya zauna a daka ka a zaune yi sallah sai da zai samu damar yin sallah ba tare da ya samu takura ba walamma asanna sallallahu alaihi wasallam yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya girma haka yake anaku ولما أصلنا صلى الله عليه وسلم يعني عندما ذن الله صلى الله عليه وسلم شيء كروسك كامش وكبرة يجرم شيء كروم أنا سن كامش أبا إن ذي مو فدا أتكين مترم ذن الله صلى الله عليه وسلم دشيء كروسك جامعي يا زمان هو علامة كيف أتابع ينا أتكين ذن الله صلى الله عليه وسلم سيد يرجي عدد الرقوة إن ذيك أتكين مترم بتعرض يا زمان to lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekaru suka zo mai yayi girma ittakhadha amudan fi musallahu to sai ya samu wani dan ginshiki a gurin da yake sallah wata dan gofa sai aka kafa mai ita a cikin inda yake sallah din nan ma mutum ya ware gun da yake sallah a cikin ɗakin shi to babu laifi a mai wata fila a ciki ko ya samu wata fila kusa da ɗakin shi ko a kawo gofa sai a kafa ta to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi fi musallahu a gurin da yake sallah a cikin gidan shi kenan ya atamidu alaihi sai rika dogara a cikin wannan sandar idan ya tashi yin sallah wannan a dalilin girma ya kama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu muna da alaka ne da wancan sallar a fazli idan mutum ya samu matsala da ba zai iya zama can karkar yayi sallah ba to akwai sauki da shari'ar musulunci ta bada zaka iya tsayuwa amma tsayuwar ba za ta dauki dogon lokaci ba da aka babu laifi inda fila inda wata gofa inda wani bangu iyaka abinda zaka iya sai ka dan dosa na jikin shi sai rage maka dan ka samu yin damar sallah gurgudan yadda zaka iya sai ce alqiyamu wal qu'udu fi salatil layli tsayuwa da kuma zama a cikin sallar dare dama duka wannan ma hatta abinda aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga to a cikin sallolin shi ne na dare to me matsayin tsayuwa a sallar dare ko a samu tsayuwa da zama a cikin sallah kwaya daya ko a samu zama a cikin sallar kwaya daya hadisin da malam zai kawo a cikin shi hadisi ne na Imam Muslim wanda Abu Dawud ya rawaito shi yace wa kana sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da mutum tabbata a gare shi ya kasance yusalli laylan tawilan qa'iman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallata dare mai tsawo laylan tawilan dare mai tsawo qa'iman a tsaye akan kafafun shi wa laylan tawilan qa'idan yana kuma sallata dare mai tsawo a zaune wa kana idza qara'a qa'iman ya kasance idan yayi karatu a tsaye raka'a qa'iman to yana yin ruku'u a tsaye wa idza qara'a qa'idan raka'a qa'idan in yayi karatu a zaune to yakan yi karatu a yakan yi sujada a zaune abinda malam ke nufi shine koda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi sallah a tsaye koda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi sallah a zaune to yana yin karatu mai tsawo shine ma'ana yusalli laylan tawilan qa'iman yana sallata dare mai tsawo a tsaye wani lokacin zai iya yin awa uku da rabi awa huɗu ko awa biyu da wani abu dukkanin ta a tsaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin wannan sallah walailan tawilan qa'idan wani lokacin kuma yakan sallaci dare mai tsawo amma qa'idan a zaune shi kuma annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin shi a zaune yake yin sallah mun gane bambancin din idan zai yi sallah a tsaye to yakan dauki tsawon dare yana sallah a tsaye Allahu akbar sami Allahu liman hamida Allahu akbar yamike da aka kusan duk tsawon daren da zai dauka a tsaye ki ran da kuma yake da bukatar ya zauna to manzon Allah yakan yi tsawon dare shi ma a zaune ba ma ki idan raka'a 10 zai yi to kusan raka'a 8 dukkanin ta a zaune zai kuma gabaki dayan karatun a tsaye ma a zaune din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sai dai ka'ida ce zakari ke shi ne in yayi karatu a tsaye shi ne sai wa kana idza qara'a qa'iman ya kasance idan yayi karatu a tsaye raka'a qa'iman to yana ruku'u ne a tsaye ya ake ruku'u a tsaye bana sani na baka fahimta ba na'am in yayi karatu a tsaye yana ruku'u a tsaye nomar ruku'u ko da haka idan yayi sallolin shi na dare da tsawon karatun shi in dai a tsaye karatu to idan ya tashi ruku'u manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ruku'un sa ne irin na sallah yau da kullum misali a wannan tsayuwar da nake duka karatun sa da yana sallah a tsaye haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi karatun sa yayi kare minal jinnati wan nas muqaddara ita ce karshen karatuna to lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ruku'u to a hakan yake ruku'u irin da sallah mu na yau da kullun Allahu akbar wani hidda ruku'u a tsaye yadda ya karatu a tsaye to haka zai taho yayi ruku'u yana zaune wa kana idza qara'a qa'iman raka'a qa'iman dan a tsaye ruku'u yayi karatu to a kai zai ruku'u wa idza qara'a qa'idan raka'a qa'idan in yayi karatun sallar shi a zaune to a zaune yake ruku'un shi misali wannan muqaddara wannan kujerar da nake ita ce zamana duka sallar dare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a irin wannan zaman ne shi ma yayi karatun sa mai tsawo wata kir aidar sai ayar ma da zai gama sauka a cikin ta ita ma yazo minal jinnati wan nas to baya buƙatar ya miki sai yadda yake hakan kawai Allahu akbar haka kawai zai ruku'un shi baya buƙatar sai ya miƙe yayi ruku'u irin wanda yake yi a sallah yau da kullum a yadda yake a zaunan a hakan zai ruku'u Allahu akbar sami Allahu liman hamida in ya taho sujada yana da zabi biyu ko yayi irin waccan ta mara lafiya ya zaman to sujada ta fi ruku'un rankwasawa ko kuma ya sujada irin ta sallah yau da kullum ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen sallar dare da haka a sallar dare abubuwa guda biyu ne akwai tsayuwa akwai zama yana karatu mai tsawo a tsaye yana karatu mai tsawo a zaune in yayi karatun shi a tsaye to yana ruku'u da sujada irin na sallah yau da kullum in yayi karatu a zaune yana ruku'un sa a zaune irin kamar yadda aka bada dama ayi ruku'u ayi sujada a zaune wallahu ta'ala a'lam na'am wa kana ahyanan wani lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance shi kuma cikin hadisin da Imam al-Bukhari ya rawaito da Muslim yusalli jalisan yana yin karatun a zaune fa yaqra'u wa huwa jalis yayi karatun alhali yana zaune fa idza baqiya min qira'atihi idan ya rage a karatun shi fa idza baqiya min qira'atihi in yayi saura a karatun shi qadara ma yakunu 30 aw 40 aya gurgurdan abin da zai rage mashi aya 30 ce ko aya 40 ce qama sai kuma ya miƙe fa qara'a sai yayi karatu wa huwa qa'imun alhali yana tsaye thumma raka'a wa sajada sai kuma ya ruku'u ya sujada wannan kuma ta bambanta da dukkanin abin da muka yi bayani a baya shi wannan ne ta yake ce maka wa kana ahyanan kuma da mun faɗa a muqaddima ni da kaji ahyanan to wani abu ne da ya halasta a yi shi cikin abin da malam ke magana to yanzu a cikin sallar dare an samu ahyanan wani lokacin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace wa kana ahyanan yusalli jalisan yana sallah a zaune fa yaqra'u wa huwa jalisun yayi ruku'u alhali yana zaune a fayaqra'u wa huwa jalisu yayi karatu alhali yana zaune irin wannan zaman dai dai zamu tada sifar zaman da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi a cikin salloli shi amma mukaddara wannan kujera ita ce zaman babu ne fi Allahu akbar ka dora hannu akan kirjinka kuma sai kai addu'ar bude sallah alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim kaje ghairil maghdubi alaihim walad dhalin mukaddara amma sai za ka karanta har zuwa nasi أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون تاغما أما والنازعات أبسا ذكا هذا ذكا تهوى مقدر ذاك إذو إيه أركاء فرقو ذاك إذو إيه أركاء تبي تأدام تنية تهوى لكراتيش من أكسي فإذا بقي من كراءته إن يلقي أكراتيش قدر ما يكون 30 أو 40 آية gurgudan abin da zai rage mashi aya 30 ce ko 40 musamman a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amsalin da muka bara ya karanta was-sama'i zatul buruj yana zuwa kusan karshen ta sai kuma ya mike daga zaman da sai ya ci gaba da karanta was-sama'i zatul buruj a sai was-sama'i wat-tariq sai ya karanta ta duka a sai yanzu kaga duka karatu shi amma wan-nazi'ati abasa idan shamsu kuwirat idan sama'u fatarat waɗannan duka a tsaye manzon Allah zaune manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ta sai da ya fara wasa ma'i zatul buruj ita ma ya cinye kusan rabi sai kuma ya mike daga zaman sai ta hife kaga bai karasa karatun wasa ma'i zatul buruj a tsaye zai karanta wasa ma'i wat-tariq a tsaye to yanzu tunda karatun wannan ya kare shi a tsaye wani irin ruku'u zai irin karatun ruku'un sa na sallar yau da kullun na ga sai ruku'un shi Allahu akbar ita ce hikimar kawai hikimar dan ya ba samu damar yin ruku'u irin na sallar yau da kullun shi yasa da yazo karshen karatun sa gurgudan aya 30 ko 40 sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya miƙe sai ina sai fa idza baqiya min qira'atihi qadara ma yakunu 30 aw 40 aya qama fa qara'a wa huwa qa'imun sai ya miƙe yayi karatu yana tsaye thumma raka'a sai ya koma ya ruku'u wasajada ay sujada thumma yasna'u fi ar-raka'ati ath-thaniya sai kuma yayi cikin raka'a ta biyu misla zalik irin abin da ya aikata a cikin raka'ar farko da aka wani misalin da muka bada da ruku'u ya dago yayi sujada farko ya dago yayi sujada ta biyu to me bakon ya miƙe tsaye in yayi zama kamar jalfatul istiraha sai miƙe da karatu alhamdulillahi rabbil alamin sabbih isma rabbika al-a'la هل أتاك حديث الغاشية والفجر لا أقسم بهذا البلد حكما ذن الله صلى الله عليه وسلم ذي تقوى لك رفيش وتقول الحساء إذا يضع ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب البل سيميك الثي ذاك سيكر أنت ألم ترى كيف لإلاف أرأيت الذي إن أعطينا حزوا قرشان ثم سيساكي ركوء يساكي سجدا إذن يدأك إينا سلا شما يوجد كله ya ba mata da abin da muka yi bayani kenan a baya yanzu a sallar dare mun samu abubuwa guda uku ko dai ayi karatu mai tsawo ayi ruku'u da sujada irin yadda aka saba yau da kullum ko ayi karatu mai tsawo a zaune ayi ruku'un da sujadar a zaune sujada sai kake da dama ko kayi ta kana zaunan ko kayi ta irin ta sallar ka yau da kullum yanayi na uku babu laifi kai karatun a zaune saboda akwai gajiya sai ka zo dab da za ka yi ruku'u sai ka miƙe ka ƙarasa karatun kana tsaye sai kuma ka yi ruku'u ka sujada irin yau da kullum raka'a ta biyu ka zauna ka yi karatu ka yi ruku'u ka yi sujada irin yau da kullum Allah ya sa mu dace na? Da kabbara kawai bambancin a zaman ne tsayuwa da zama kawai shi ne bambancin amma sauran ayyukan sallah duk iri ɗaya ne Muslim wa Ahmad na dai akwai kabbara in dai gurin akwai rankwafawa ko meke wato a sallah dukkanin su akwai kabbara wannan abu ne kake ko a sai kake ko ishara ce a sallan mara lafiya duk inda yake da bukatar kabbara ana yin kabbara na okay shine tambayar mallam idan ina cikin karatu zan meke in ci gaba ko ka karasa karatun ka wannan baya bukatar kabbara ai a cikin sallah kake lokacin kabbara bai ba na'am sai zura fahimce ka na'am sai kuma al'amarin da ya shafi kamar sallar walaha as-subha sai ce wa inna ma
abin fasani kawai sallar subhata qa'idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallaci sallar walaha ne a zaune fi akhir hayatihi a ƙarshen rayuwar shi lamma asanna yayin da shekaru suka cimmai yaushe ne ma manzon Allah yayi sallah a zaune yace wa zalika qabla wafatihi bi amin wannan kafin rafuwarsa ne da shekara guda ko dai sallolin shi na dare a ce gabaki ɗayan su yana yin sa a zaune ko kuma sallolin walaha ko waɗansu sallolin nafila a samu a ce kwato kan manzon Allah a zaune yake yi to sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ƙarshen rayuwar shi wannan kenan kamar malam yana so yi magana akan abin da yawancin dattawa da masu shekaru suke za ka ga lafiyar su garas duk sallolin su na farilla a tsaye za su yi duk unguwa da gari da za su zagaye ko a daidai tafahu ba su hawa a kafa suke zagaye gari to amma idan suka zo kuma za su yi sallar nafila ya tagoge ta ce astaghfirullah astaghfirullah Allahu akbar kuma sai ta yi sallar a zaune in walaha ce in shafa'i da wuturi ne in wane ne duka a zaunen wannan za su yi shi wata kir suna jin kamar an ce a zaune ake yi waɗannan salloli ne sai malam ya ce wa innama abin sani kawai sallar subhata manzon Allah ya tsada ni sallolin shi na nafilfili ne qa'idan a zauna ku to kam fi akhir hayatihi a ƙarshen rayuwar shi lamma asanna lokacin da yi shekaru wa zalika qabla wafatihi bi amin wannan kafin rasulsa da shekara daya girman ya gama cin shi shekarun sun gama kama shi gajiyawa irin ta dan adam ta shige shi to anan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara yin sallar sai a zaune sai kuma yin sallah a zaunan yaya yanayin zaman yake shi wannan hadisin da yayi magana akan zaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Imam An-Nasa'i da Ibn Khuzaima da Hakim su suka rawato hadisin Imam Hakim ya ce hadisi ne ingantacce kuma Imam Zahabi shi ma ya wafaka mashi to irin wannan sallar da muka ce manzon Allah na yin ta a zaune in yayi karatun a zaune yayi ruku'u a zaune ko ya fara karatu a tsaye da ya zauna sai ya ce wa kana yajlisu shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zama ne mutarabbi'an zama irin na tarabbi mun san zaman tarabbi ko wata gani shine na samu hoto guda ɗaya amma ta juya baya mai hoton ko yarinya da muka samu hoton ka ta juya baya wannan da irin zaman da tayi na harkan ga yadda zamu ga kamar dan kambotsin ya fito ta kasan kafar ta ko ko to wannan zaman da zai bada dama kafa ta fito ta nan kasan kafa ta fito ta nan kasan shine zama irin na tarabbi to irin wannan zaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kan yi a cikin sallolin dare shi amma a cikin mukhtasar na Imam Al-Albani ya ce in wannan zaman bai samu ba duk zaman da mutum zai ji dadi da shi a sallah babu laifi manzon Allah ya halasta wannan zaman a yayin shi a sallah amma dai wannan shine yafi dacewa shine yafi ka damar natsuwa kuma ka san a cikin wani aiki kake amma an kai zaman da zaka ka shingida ko ka taru da tsiri sai ta ko waye ba ma ki sai ka dore tunani amma an ka zauna haka da kaka to ka san kamar akwai wani aiki kake zai baka natsuwa to irin wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake yasa ce wa kana yajlisu mutarabbi'an to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zama ne zama na tarabbi na akwai karin magana a zaman tarabbi na zaman cin abinci shi ne ake kira zaman tarabbi ko zaman mai kiɗan nan lokacin da ko dan kurkutu ake ce mashi ko zama dan kurkutu mai ratayawa a wuya da gulan da gulan shi guda biyu ko na'am to shi ma ana kiran shi zaman tarabbi sai asna irin wannan zaman da kai shine zama na tarabbi na'am idan kai ruku'u kai sujada a irin wannan zaman to haka za ka yi zaman tahiyya idan da ka zo sujada mun ce mutum yana da dama zai iya ruku'un yana zaune idan ya zo sujada sai ya ware ya yi sujada ta irin ta sallah yau da kullum to lokacin da ka ware kai sujada irin ta sallah yau da kullum to zai zama to zaman tahiyyar kai irin ta sallah ce ita ma yau da kullum da kenan zaka ware daga wannan zaman na tarubi matsawar sujada ta kame da ta taba goshi idan baka mai da babu sujada ka ta taba goshi to a irin wannan zaman da kai ko zaman da cin abincin a irin fa zaka yi zama a irin fa zaka yi sallama wallahu ta'ala ala na'am dan gane da sallar nafila a yayin ta akan kujera ana yin sallah ne da kaka a zauna akan kafa shine abin da yafi dacewa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam indai ba dalili bane da ya nuna babu yadda za a yi a samu damar yin sallar a tsayen saboda wata jarrabawa da Allah ya ba mutum to anan babu ne sai ya zauna akan kujera sai ya yi sallar shi amma matsar mutum zai iya miƙewa zai iya ruku'u zai iya sujada ya zauna akan kujera ya sallah malamai da yawa suna ganin wannan sallar ba ta yi ba wallahu ta'ala alam sai as-salatu fi ni'ali wal amru biha yin sallah da takalmi da kuma umarni da yin sallar a cikin takalmi shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a karan kanshi yakan yi sallah da takalmi ya kuma bada dama a yi sallah a cikin wannan takalmi ko a cikin wannan takalma din sai dai gyara kafin mu karanta eh kada mu karanta sallah da takalmi ka ta ya inganta kuma muna fita sallar isha da kafi ta kai Allah ka ci goma da cikin masallaci za a samu matsala ko dan tabbata zaka yi ta ko daya biyu to insha Allah masu aiki masallaci ka bar su da aiki fata fata kuma bana ji akwai wanda zai daka ta ko cabar ka bata kafir kuma ya sake zawa gun da ta fata yayi sallah amma idan dalili ya kama hali ya kama wata kil kamar ranar juma'a ana tsananin rana baka samu inuwa ba to inda zaka yi sallah ne ka tsaya a cikin kafafunka sai kai sallah za a yi sallar gawa tunda a rana ake yin ta wani lokaci in ba samu inuwa ba babu laifi sai ka tsaya a cikin takalmanka sai kai sallah ka shigo masallaci masallaci ya cika ko da a salloli ne yau da kullum inda ka tsaya rana sai madadin ka tsaya kana daddage kafa kana takura tsaya a cikin takalmanka ka samu nutsuwa sai kai sallah shine amfanin sanin ana yin sallah da takalmi kada ka ce za ka dabbaka sunna da mun fita sallar isha da hikamun sallaci ko da ka ji an gurku sallar asubahi a ganka katab 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 da takalmi ka ce mun karanta a sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma ka kauce wa hikima din ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am malai yace wa kana sallallahu alaihi wasallama yaqifu hafiyan ahyanan wa munta'ilan ahyanan yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yaqifu hafiyan yana zama kafashi yana tsayuwa a sallah hafiyan kafashi ba takalma yadda muka saba yin sallah ta yau da kullun to haka manzon Allah na sallar a haka da haka in sunnar ce kaga kenan yin sallah ba takalmi shi ma sunna ne wa munta'ilan ahyanan wani lokacin kuma yakan yi sallah da takalmin shi ko ayi ba takalmi ko ayi sallah da takalmi dukkanin su sunna ne kuma dai bai fada karfi ba dai bai fada lada ba wanda yayi sallah da takalmi bai ko wanda yayi sallah ba takalmi lada ba wanda yayi sallah ba takalmi bai ko wanda yayi sallah da takalmi lada ba kowanne aiki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa abaha zalika li ummati ya halasta yin hakan ga al'ummar shi fa qala ya fada a cikin hadisi da Imam Abu Dawud ya rawaito shi wal Bazzar Imam Hakim ya ce hadisi ne ingantacce wa wafaqahu Dhahabi Imam Dhahabi yace annan hadisi ingantacce ne ya wafaka wa Hakim sai ce idan salla ahadukum idan ɗayan ku ya taho sallah nan shine umarni din idan salla ahadukum idan ɗayan ku zai yi sallah falyalbasna alaihi to ya sanya takalmin shi takalman shi guda biyu tsar ya sa su cikin kafafun shi falyalbasna alaihi ya sanya takalman shi aw liyakhla'ahuma baina rijlaihi ko ya cire su sai ya sa su tsakanin kafafun shi aw liyakhla'ahuma ko ya cire su baina rijlaihi ya ajje su tsakanin kafafun shi wala yu'zi bihima ghayrahu kar ya cutar da wani shi da wannan takalma din wannan dukkan bayanin fa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na yin shi ne a sifar masallatai irin na zamani shi dan shi ne abin da ya bayyana gare shi kuma shi ne abin da sahabban sa za su gane a daidai wannan lokaci da haka idan ka taho zaka yi sallah babu ne fi ka bar takalma ka cikin kafarka shine fal yalbasu alaihi aw li yaqna'ahuma ko ya cire ta kalman in ka cire ta kalman a ina ya kamata ka fas a gaban ka zaka aje kamar yadda muke a masallatin juma'a ko ka aje a gefan ka na dama ko ka aje a gefan ka na hagu ina ya kamata ka aje ta kalman na a tsakanin kafafun ka ko in ka aje ta kalman a gaban ka kamar nan ne inda za ku yi munajati da ubangiji kuma ka aje ta kalman ka in ka aje a dama lalle akwai wani damar ka ba mamaki zaka cutar da shi da takalminka ko ku cire saboda aje takalmin in ka aje a hagunka shi ma za a yi takurau zaka babu laifi takalminka idan mai tsada ne ka je masallacin juma'a kuma dama baka samu shimfiɗa ba da ka sulle takalminka aje su tsakanin kafafunka in kai ruku'u dan yi makaho tana hannun shi in kai sujada dan yi makaho tana hannun shi in kai sallama takalminka suna tare da shi baka larurar ka aje a kofa wani zai dauke maka ina ce to idan ka cire baina rijlihi ya aje shi tsakanin kafafun shi guda biyu wala yu'zi bihima ghayrahu kada cutar da wani shi da wani takalma galibi da mu idan muka zo muka sulle takalma muka bar su a baya to in ka aje a baya kuma nan ne inda wani shi kuma zai aje goshin sa nan ne gaban wani cikin sallar dan haka ajiyar da tafi dacewa ta takalmi shine a aje a tsakanin kafafu in kuma yadda muka saba ne kowanne kofar masallatai to a aje a kofar masallatai ko kuma wadansu gurin da suka ci gaba sukan aje akwatuna da ƴan mukullayen su in ka zo ka sa takalmin ka sai ka kulle he ka sa da mukullin a ajihun ka dan haka ba wanda yake da sauran mukullin da zai bude sai kai lokacin da ka kare kuma akwai lambar akwatin a cikin mukullin ko a cikin kifin da din da haka da ka sa a tadari ka kulle ka sa a ajihu lokacin da ka kare sallar ka kai kuma sai ka sa mukullinka a kofa ta lamba 100 kana buɗa ta karmar ka suna ciki sai ka bar mukullin a ciki kamar su dan ne manya manya masallatan su sukan da irin wannan gurin zaka sa ka kulle sai ka sa mukullinka baka tunanin wani zai dauke maka takalmi da haka dai duk tunanin ina za a adana takalma ne kar a cutar da wani kuma kai ma kar ka cutar da kanka su lokacin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba tunanin wani zai saci takalmin wani e ko ajewa kan yin shekara kofar masallaci idan ba nasu bane ba za su dauka ba amma mu kun wani na tsaye Allah Allah yake ka aje ya dauki to a sunnati akwai wanda za a magance al'amari din kaga kenan in ka sa tsakanin kafafunka matsawar ba irin inda ake da kafir bane da wani zai tuki ko ka aje da ti babu laifi sai ka aje sai kai sallar ka a haka wa akada alaihi musallata fiha manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karfafa musu yin sallar fihi ma a cikin takalma a hayanan amma waɗansu lokutan shine karka mai da rawar ka kwato kam ta yi ta kare ba kai sallah ba takalmi ba a wani lokacin ya karfafa umarni lalle lalle ai sallar da takalmi din fa qala ya fada a cikin hadisin da shi ma Imam Abu Dawud ya rawaito da Bazzar Imam Hakim ya ce hadisi ne ingantacce kuma haka ne Imam Zahabi ya koya masa baya meye hikimar sai ce khaliful yahud ku saba ma yahudawa fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wa la khifafihim dan su ba sa yin sallah a cikin takalmin su ba sa yin sallah a cikin kofofin su zaka to ku idan kun tashi sallah ku yi sallah da takalmi ku yi sallah da kofi wannan shine yake bambanta al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yahudawa su yahudawa ba sa sallah da takalmi to ko ku yi sallah da takalmi dan kar ku yi daidai da yahudawa in kai rawar ka ta kare ku to kam babu sallah da takalmi ko sau daya to kamar kun yi tarayya da yahudawa ta wata fuska duk da ba a ce ba ka zama mai yahudi ko kai aikin yahudanci amma kai kokari ko da sau daya ne ka saba musu haka masu sa takalman mahaya hufi da ake hawa takalmi da shi da ake hawa mai kamar takalmin ruwa amma na fata to waɗannan takalman su kansu yahuda ba sa sallah da su to idan kai sallah da su akwai saba ma yahudawa kuma tare da cewa akwai bin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su wa kana malam yace ya kasance rubbama naza'ahuma min qadamaihi wa huwa fi salati yace ta iyu ya cire su daga kafafun shi wa huwa fi salati alhali yana cikin sallah ya fara sallar da takalmi yana cikin sallar kuma sai manzon Allah ya tsaya da sallar ko yana sallar sai ya kwabe takalman daga hannun shi sai ya aje su da kafafun sa sai ya aje su wa huwa fi salati alhali yana cikin sallah thumma istamarra fi salatihi sannan ya wuce da sallar tashi kama qala abu sa'id al-khudri kamar yadda abu sa'id al-khudri sahabin shi ya rawaito a cikin hadisin da imam abu dawud ya rawaito da ibn khuzaima sai ya ce sallabi na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama zata yaumi wata rana manzon allah sallallahu alaihi wa sallama ya ja musalla falamma kana fi ba'd salatihi yana cikin sallar tashi tsakiyar sallar tashi khala ana alaihi sai ya kwaba takalmin shi fa wada'ahuma an yasarihi sai ya ajje a hagun shi tunda shi a matsayin sa na liman daman shi da hagun sa babu kowa dan haka da ya cire takalmin madadin ya ajje a tsakanin kafafun sa sai ya ajje a hagun shi fa wada'ahuma an yasarihi falamma ra'a an-nasu zalika khala'uni 'alahu to yayin da mutane suka ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwaba takalmin shi ya ajje kowa sai kama kwabe takalmin sa yana ajjewa saboda tsabar gaggawar bin umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za su jira ba sai ya gama sallah yayi umarni ko sun tambaya sannan a sallah ta gaba su cire yana cire kowa sai ya cire takalmin nashi fala mara annasu zalika khala'uni 'alahu kaga kenan ɗan sahun gaba sun ga manzon Allah yayi ɗan bayan su sun ga ɗan sahun gaba sun yi tabbas sun san tunda suka yi abu lokaci daya tabbas sun gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya a cikin wani abu cikin sallar shi kowa sai ya kwaba takalmin shi falamma qada salatahu qala to da yayi da sallar shi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai ya kada masallaci kowa ya zubar da takalmin shi sai ya ce musu ma balukum alqaytum ni'alakum me ya same ku kowa ya zubar da takalmin shi ma balukum alqaytum ni'alakum me ya same ku kowa ya zubar da takalmin ku qalu sai suka ce ra'aynaka alqaytana 'alayka fa alqayna ni'alana yace mun ga ka cire takalman ka ne fa alqayna ni'alana mu ma sai muka cire takalman mu sai muka jefar da su suna da hujja ko ba su da hujja suna da hujja in dai ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata abu ka san hikimar ko baka aikata hikimar ba kawai yin aikin da shi a cikin wannan aikin sunna ne ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai mu a yanzu tunda an riga an san hikimar to ba za ka yi aikin bane sai ka riga ka san hikimar kada ba wata rana kana cikin sallah kuma kai ma kawai ga ka kwabe takalmin da yake zubar ka tambaye ka me yasa ka ce ai wata rana manzon Allah yana sallah ya kwabe takalmi ya zubar kaga akwai gari dalilin da yasa aka cire aka zubar ya bayyana to yanzu ba za ka cire ka zubar ba har sai idan an samu irin wancan dalilin sannan za ka cire ka zubar amma ba za ka fara sallah ba takalmi ka kwabe ka ce shi ma ta ba cire wata rana shi dalilin ne yasa ya cire amma su sahabbai ba za su jira ba sai sun tambaya sannan su cire saboda su ga abun kwaikwayon a gaban su kuma ya riga ya aikata dan haka sai suka yi gaba ki din su tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai manzon Allah ya ce da su inna jibrila atani ina cikin sallar mala'ika jibril ya zo min fa akhbarani sai ya bani labari anna fiha qadiran cewa akwai kazanta a cikin takalmin shi aw qala adhan ko dati wa fi riwayatin qubsan a wata riwaya kuma qubsi duka dai suna ne na najasa ko suna ne na dati qadir ko adhan ko qubsan akwai najasa ko akwai kazanta ko akwai me dati cikin takalman nasu wannan yana cikin sallar malaika jibril da zo bashi labari sai ce fa alqaytuhuma wannan shine dalilin da yasa na kuncanta kalma na na zubar da su sai ce fa idza jaa ahadukum idza an fadi mun fahimci hikimar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan ku sahabbai tunda malaika jibril bai zo ya ce muku ba ta kalman ku da dati da bai kamata ba ku ku cire na ku ta kalman da ku ta kasalla cikin takalmin ku wallahu ta'ala alam kafin mu karasa daidai nan waɗannan hikimomi za mu fidda iyaka wannan gurbi manzon Allah na cikin sallah ya cire takalmin shi sahabbai sun cire ya gaya musu cewa mala'ika jibril ne ya bashi labari akwai kazanta ko datti ko najasa shi yasa ya cire menene hikimomin da zamu samu a iyaka na akwai gaggawar koyi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ana wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wahayi koda yana cikin sallah. Kage yanzu a sallah yake amma malaika Jibril zai ga masa cewa akwai kazanta a jikin takalminka. Ya cire takalman sannan ya ci gaba da sallah. Da haka ana ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sako koda yana cikin sallah. Na'am. 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 Ana iya kauda najasa a cikin sallah idan najasar mai kawaci kamar a jikin takalminka da ka cire takalmin najasar ta kau kamar a hularka ana cikin sallah sai wani ka ji sai daga gefe malam ku akwai kahi a hularka sai ka dauki hular sai ka meda ta gefe ka aje shikenan sai ka ci gaba da sallah ko a rawani sai ka cire rawanin ka tar ko a babban rigarka in ka cire babban rigarka aje ai ciki tana na aiko sai ka ci gaba da sallar ka da ai cikin ka lafiya ka lafi akwai faki hai da yawa kenan na'am na'am wannan yana kwatanta mana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai san gaibu ba inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya san gaibu da ya san akalla abin da yake kafan takalmi shi na'am na'am wala wani sai ka dan daga murya na'am wallahi ban ji ba na'am na'am eh na'am a cikin hadisin zamu iya fahimta cewa kenan kar a shiga masallaci da datti duk da zamu tada karshen maganar a gaba amma dai tayi daidai wannan cewa a cire din yana nuna mana kenan ba a san dattin ya shigo cikin masallaci na'am mallan kai a bar wani tukunna na'am yana nuna cewa ba kowane takalmi ba za ka yi sallah da shi daidai ina muka samu wannan na'am akan da zaka in shiga ban daki ba zai hana a yi sallar ba matsayin ba mannan najasar a cikin shi in kace ba za mu yi sallar da kowane takalmi ba ta kin ka iya kai mura ko na kirki ne ko na kaza ne ko na waye wanda hakan ba mu same shi ba amma matsawar akwai najasa sai dai mu maida ta haka matsawar akwai najasa a jiki to ba za mu yi sallar da wannan takalmi din ba a bar wani yayi magana cikin nan ka daga hannun na saurin daukan gyara idan aka yi ma ana gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da dawo najasa a jikin takalmin ka atake ka fi gyara bai tsaya ba ga tambaye mala'ika jibril sai dai ina ne anya kuwa bai fara gardama ba ana ce mai akwai najasa kawai sai ya cire wannan takalman nasa ya aji na wadi to na yin kananan ayyuka a cikin sallah bai cutar da sallah kamar sallar takalmi din kamar ajja hula kamar ajja riga matsawar za ta haifar da matsala a cikin sallah wannan babu ne bi baya cutar da sallah kananan ayyuka ba sa cutar da sallah na na kamar karatun yana gaba iyaka inda muka tsaya nake so abin da muna fiki iyaka na din na'am kace gaggawar biyayya ta manzon da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai da yana aikata aiki suke aikatawa ba tare da sun jira sun tambaya ba na'am akwai sauran bidiyo guda biyu wanda suke kwarara haka nake kallon su cikin hadisi na'am gani can karshen baya yana nuna wani to ya riga ka in dai akwai najasa a ciki ba za a yi sallah da shi ba wani ya riga ka amma dai Allah ya tsara alkhairi na'am mallan kafi na'am kowa suna na'am na'am
wai yau baka karazo da wani wake nan ai karatun tun wajen satin ne ko kai tun can baka koma da muke ya kanar ya ka karatun yau muke nufi na muka tsaya kan shi ka dauko tun karatun wasu kwana biyu kenan da wuce sahabbai suna mutunta junan su ta yadda ana cewa an ju al-qibla suka juya wata kalima akwai a cikin karatun naga sahun gaba suna cirewa na bansu suka shire tunda ba a ga wani ba iyaka sahun farko ne ko na biyu ne saboda haka na bayin suna da yakinin cewa na gaban ba su cire ba sai akwai dalili shi yasa kenan sauran suka yi koyi da na gaba wajen cire wannan takalman nasu na'am shi ma zai shiga na'am na'am very good shi ne dake ta a cikin biyun da nake ganin su a zahiri idan an ga najasa ana cikin sallah kawar da ita za a yi ba katse sallar wannan za a yi matsawar wa najasar a gurin da za ta fita ne to kawar da wannan najasa za a yi ba ci gaba za a yi misali takalmi kana cire shi za ka ci gaba da sallah sallah yadda kake kanta kana cikin sallah kai raka'a biyu sai matar ta kace maka wannan sallayar ka wanta ta yi fitsari a kanta sai ka sauka ka koma gaba sai ka karasa sallar ka bakar mun ta kace subhanallahi a dauko ruwa a wanke ta a ka bata sallar ka kawai sauka zaka yi ka koma gefe sai ka karasa sallar ka matsawar akwai yadda za a dauke wannan najasar a karasa sallahi ne abin da ake da bukata saura dai a wannan hango da suke a zahiri na'am eh najasar da aka samu ba za ta shafi sallar ba babu karbe da ta kofa duk da akwai da ta yi kama da ita amma tunda na lotu ta kofa za mu iya karbar ta saura daya na'am idan wallahi sai ka dan kara daga muryar ko wani ya kara so min ita magana na'am shi kuma na'am idan mutum ya aikata wani abu cikin rahin sani a cikin sallah baya bata wannan sallah ta shi kamar manzon Allah ya fara sallah ne a rashin sanin akwai najasa to kai ma da zaka aikata wani abu da yake iya bata sallah cikin rahin sani kai dauki duk matakan tsaro Allah ya kaddara ilimin ka bai kai ba ka gano sai da ka kare sallah ko kana cikin sallah ka gano to wani abu bai bata sallah na'am mu dace gare ka sai mu kulle da kai na idan da kuma ka himfa a jikin rigar su na ji din da ya zai su jitu idan bai naso ba kenan idan suka ji alamar yaro kun ya saki kashi kafin ya taba jikin su idan sun kunsa yaron sun aji matsawar bai taba rigar su ba wannan babu laifi in ya taba rigar ma idan tana da wata a ciki da zindime mai hijabi inda da za ta ajiye rigar sai ta iya ajewa ta karasa sallar ta matsawar ba za ta dauke a ga sahin jikin ta ba na'am suke aga aiki na'am na me dan ya taka sallar wannan hadisi ai to kenan ai ko kar ai man gane ka ba gaskiya na'am yaro da famfa ai yana da alaka da wannan karatun ne ko kuma sabon karatu ne bai da alaka da karatu ne mata da suke daukan yaro da famfa idan muna da akari ne da karatu yau to dole ne su ajiye wannan yaro ba za su dauke shi tunda me ke wani abu ne na najasa duk da bai taba jikin su kuma ba zai hana su yi sallah ba amma ana kawar da shi dan a samu cikakken zargi da haka in kololin ronan karatun zamu kalla ko da kashin ba zai taba jikin su ba to sai su ajiye wannan yaron wallahi ta'ala alik ai na sai zamu kulle da malam san hana ba to wato ta kai magana ga wani san abanka bai ba yin sallah yayin sallah da takalmi ya halatta dama shine babin da muke magana akai shi amma abin da muke mun babin laifi a sake buddawa yana kwatanta mana yin sallah da takalmi babin laifi dai fikihun da nake cewa a fili yake shine babin laifi koda kana sallah ta saurari sakon da ba zai dauke maka lokaci ba matarka tana sallah zaka bata unguwa zaka yi baki kuma kama kara babu laifi tana sallah ta dan saurare ka kadan ka ce ga naira 300 nan na aje a iyo markade a sayo naman miya zamu yi baki sai ka kada kai ka musu dan wannan sauraren kit da za ta yi ba zai bata sallah ba saboda ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya saurari mala'ika jibril ba tare da an ce sallar ta fashi wanda muka yi karatun mukhtasarul akhdari da su mun sake kawo wani gurin da manzon Allah ya tsaya ya saurari kuma wanda ba mala'ika jibril bane na san wannan kuma zai ce bane to ai wannan mala'ika aka ce ku to mala'ika jibril babbai war gidan shi wata rana ya dawo bayan sallar asar sai ya kabbarta sallah Ummu Salama tana gani ta kabbarta sallah sai ta kafa yin hakuri ta ce ah ya manzon Allah ka hada mu sallah bayan sallar asar kuma yau ka zo da kanka ka kabbarta sallah sai ta ce alai ke tashi maza da ki wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ki gaya mashi ya akai ka hada sallah bayan sallar asar kuma kai ga ka kara sallah a bayan sallar asar sai ta ce in yi miki ishara haka da hannu to yake tsaya ki saurare shi haka manzon Allah yana sallah kaga mata ke nafa ba su hakuri ba fa watakala ya kare sallar fadakin ta zai zo amma ba za ta hakuri ba ya kare yanzu sai ka fahimci halin su wani lokaci da haka wannan ku yanga haka da ta ce Ummu Salama ta aiko ni ta ce ka hana yin sallah a bayan sallar la'asar ya aka yanzu ka zo gida kake sallah a bayan sallar la'asar sai manzo Allah ya mata haka din kuma kaga kenan me yayi me ya ji sakon da ake gaya mashi da yayi sallar ya kare sai ki sai sai mata waɗannan salloli ne da nake yi kafin sallar la'asar din ko a bayan sallar azhar naje sulhu banu salama to sulhun sai ya dauke mu da tsawo har sai da lokacin sallar la'asar yayi ina ji ya ma zo masallacin ana sallar la'asar aka bashi guri ya kara sallar ko kuma yana zuwa sallar la'asar ake to waɗannan sallolin shine nake rama su a yanzu bayan sallar la'asar kaga kenan babu laifi ka tsaya ka dan saurari dan karamin sauraron sako idan ana cikin kafin sallah ko da ka koro karatu sabbihi isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fa sawwa sai ka ji wani yaro da karfi yana fada ku ma su sallah to dan tsaya sai ka ji me zai ga ya muku to zai muku tasiri kamar masallaci da ga mana san kabbarta sallah suna yi wani yaro yace musu ma su sallah za a sace muku babur Allah ya taimaka akwai fakihai a cikin su suka katse sallar suka bihi suka kama babur din su ko ajin su babur din su suka gudu to inda yanzu ba su tsaya sun saurara ba da yanzu sabar ya salwanta ko ba ƙarin imani bane ba matsawa zaka yi sallah kana da yadda zaka tattala dukiyar ka babu laifi a musulunci a karanta dukiya a cikin akabari din da mun kawo sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah amma linzamin raqumin shi yana rike a hannunsa doki shi dokin yana ja hima yana ja yana ja yana ja har wani zai ce kaga wani mai tsabar san duniya mara jin tsoron Allah marar imani yana sallah da ya rike doki hannu babu tawakkali da ya kare sallah ya ce duk na ji kaushin halinka mu mun zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun san sautin shi mun san halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da in kare sallah doki ya shiga daji ina kutara mun ana gudu sai gara in yi sallah tsam doki na yana hannuna da na kare sallah kuma na san bai lalata sallah ta ba mun tafi wasu abubuwan ne da ruwa muna da na'am 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 kaga a fita da kuka shi sallah eh aka yi pare
bare da gaske
bare da gaske malai ba mu labari ne lokacin da aka kashe malam Jafar Sheikh Abdul Wahab yana magana abun kunya ne waɗanda suke masallacin suka kafa yunkurin kama wanda yayi wannan tsufa tunanin su sallah suke ba za su bar sahun shi ba an kai malam Jafar saboda haka wani saudar kada kai ya hige ya karanta musu sallar asubahi haka akwai matsala kenan ko kuma kowa na jin tsoron kare ya ƙara sahima a narka mashi bullet to hatta ko sallah kuke yi wannan bai hana wa ku dauki matakan tsaro a cikin sallar ta da haka kenan in kun ji wani abu wanda zai cutar da ku babu laifi ku saurara da kunnuwan fahimta kuma ku fahimci wannan abu in yana da buƙatar daukan mataki ku dauka sai ku fara sallar ku ta cikin aminci ku ƙara sa ta a matsayin sallah ta so lokacin da kuka yi kabbara kuka bi wannan mutanen da gudu kai zaman to kuna gudu kuna bin su kuna ƙara sa sallar su a wannan halin naku wata kan lokacin da za ku ƙara su cikin masallacin liman yayi sallama dama kai a cikin gudun kai ma kai naka ruku'u kai su dara kana da masallaci ka ce assalamu alaikum assalamu alaikum nan kai gabas kai yamma kai kudu kai arewa dibbe ba ta sallar ka ba yana da kyau duk abin da muke fahimta karatu kar ku dauka sai iyaka abin da ya faru a da zai faru har a yanzu idan yazo akwai mahallan da za su yi aiki Allah madaukakin sarki ya sa mu dace to ci gaba da karatun namu ya ce malaika jibril ne ya gaya mashi akwai datti akwai najasa ko kazanta yace wannan yasa na jefar da su sai yace fa idza jaa ahadukum ila al masjid idan dayan ku ya shigo masallaci ko ya taho masallaci falyanzur fina alayhi fikin da wadansu suka yi ta kawo kenan ko idan dayan ku ya zo masallaci to ya duba cikin takalmin shi ko kasan takalmin shi fa in ra'a fihi ma kadiran aw qala adhan wa fi riwayat al ukhra khubsan idan dayan ya ga najasar ko dattin ko kazantar ya duba karkashin takalmin shi ya gani falyamsah kuma to sai ya dirja wannan takalman nashi yanda shigo masallaci amma fa irin wanda yake da rairayi a matsayin shi ne shimfadar shi to da katar da akwai najasa kafin ka tsara su irin masallacin sai ka dirje kasan takalman ka wataƙilla su ka je daji kai tsugunno ko ka shiga ban daki kai tsugunno sai ka dirje kasan wannan takalman naka da kafa kuma ko baka sa ruwa ba ka wanke to sun tsarkaka sai manzon Allah ya ce wal yusalli fihi ma yayi sallah to idan ta kai da cewa akwai najasa ka dirbe da kasa kai sallah a ciki lalle kenan umarni da yin sallah cikin takalmi ba karamin abu bane a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa yace maka to yin sallah da takalmi da kuma umarni daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayi sallah cikin su sai kuma sake gaya maka cewa karfafa umarnin ayi su cikin karfafa umarni da aka ce ko akwai najasa ka kankare kai sallah a ciki Allah ya sa mu dace wa kana idza naza'ahuma to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance in ya cire ta kalma waza'ahuma an yasarihi to yana ajiye su ne shi a hagun shi a matsayin sa na limani yanzu shi a matsayin sa tunda liman ne babu kowa a gefen sa na dama ko a gefen sa na hagu to idan ya cire ta kalman nasa sai ajiye a gefen hagu wa kana yaqulu ina cewa a matsayin umarni ko shirewa da yake gaya wa sahabban shi idza salla ahadukum idan dayan ku zai salla fala yad'ana alaihi an yaminihi kar ya ajje takalman shi a daman shi wala an yasarihi kar ya ajje a hagun shi fatakunu an yamini ghairihi dan za ta kasance a damar wani shi kai idan ka zo kana salla sai ka cire takalman ka sai ka ajje a hagu kana cikin sahu to ai daidai ne ka ajje a hagun ka ai damar wani shi to kai an ce kar ka ajje a damar ka dan me za ka ajje a damar wani kaga kenan addinin musulunci yana kallon haƙƙin kowa ba kai karan kanka kadai ke kallon haƙƙin ka ba sai yace fala ya ba ana alaihi an yaminihi wala an yasarihi fatakunu an yamini ghairihi illa alla yakuna an yasarihi ahadun har sai idan babu kowa da ahagun nashi wal yadahu ma baina rijlaihi ya ajja wannan takalman a tsakanin kafafun shi shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar ayi da aka yi an sulle ta kalma gurbin da ya kamata a ajiye shi ne a tsakanin kafafu wallahu ta'ala a'lam abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah ya amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah ya nuna mana dan mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace in babu tambaya sai mu kulle na'am wanda ya aje gunda za ka yi sujada akwai zafin rana za ka iya aje takalman ka kai sujada a kansu duk wani abu da zai baka kariya tsakaninka da rana babu laifi kai amfani da su amma idan har zaka ajiye takardun kai to kai da kafafunka lokacin da kake tsaye ya kamata a dauke akwai tafin ko eh to amma shi takardun ba a so a ajiye takalmi a gaban ka shine kaidar sai dai ka ja hannun rigar ka ko mayafinka ko ka samu wani kwali ko wata takarda sai ka ajiye daidai gurin da zaka yi sallah wannan shine abin da yake dacewa ba a so a ajiye takalmi a gaban gurin da zaka yi sallah na'am na'am dangane na'am eh na'am eh ngane ta farko na'am eh eh ita ce abin da na amsa wancan wajen sujada da ruku zaka yi ruku normally da aka saba zaka yi sujada ta kalman ka suna kafafunka in kana tsoron zafin rana ne akan kwalta wata kadai ka tulle hular ka sai zaman do sujada ka tana cikin hular ka ko ka ajiye rawanin ka ko hannun rigar ka idan yana da fadi sai ka ajiye hannun rigar ka sai ka yi sujada a jikin ka ko dai in babban riga gare ka yake hin fada babban riga yake su dana akan babban rigar ka ana cikin ma da haka ce in suka tada sanannen rana suna shin fada hannun ma ya ko su sai su jada a kai shi haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ko kuma akwai lema ruwa ya jika ku sai kai sallah dan karka shiga tabi ka babu da kai ka ajiye sallah ya kuma yake su jada akan sallah ya tabi dai zaman dole sallah ya ce ka dauki taban kai baka dauki taban ba wallahi a'lam ko hanki ce na'am na eh na na sura zaka yi kai eh ba kamar hulabai ka zo sujada sai ka tarda akwai najasa a cikin wandanka ya za a yi ka zo zaman tahiyya ya za a yi wadannan ga kawar mutane sun manta karatu suka da muka yi tayi da cikin ahalari ko ce sa duk suna mu fara karatu fiki wani sai mu sa ahalari da akwai karatu suka ba sun tsada da zamu ke tafiya bana komowa zo da gare su duk abin da aka ce ka maimaita idan akwai lokaci to ba dole bane sai ka maimaita da kansa yace wa kullu i'adatin fil waqti fa laysa biwajib duk abin da aka ce ka maimaita inda lokaci to ba wajibi bane baka san akwai najasa a cikin wannan ka ba sai da ka zo zaman tahiyya sallah ta kare a zaman tahiyya ko ba ne bi kawai assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum wa rahmatullahi sai ka tafi wanki in kana da sha'awa ka sake sallah in baka sake sallah ba sallah ka tayi wallahi ta'ala abin da kawai zai zaman to maka matsala he ne sai najasar ta cikin ka ta fito baka tsarkake ta ba kai ne kai yin abin nan din fitsari ko bayan gida ko dutsen to wannan ita ce har abada Allah ba zai karaba sai kai alwala la yaqbalu salata ahadikum idza ahadatha hatta yatawaffa amma in najasa ce a jikinka insha Allah sallallahu ta'ala ta karbu Allah ta'ala na to ga wani ta awaga ka ga babban sani ba mu fara ta wajen Alhaji Zainu wa alaikum assalam dangane da na'am idan inna fahimce ka shine najasar a ce akan abin sallar ka saki ka iya bukatar a kawo ma ruwa ka zuba sannan ka ci gaba ai ka kara aikin yayi tsawo kawai ka kauce daga gunda najasar take ka kara ka sallar ka wannan shi yafi alkhairi dan ba dole bane sai yin sallah akan sallaya na'am sai ya ba na ka iya kare kana so a taruwan na'am ai babu tabbaci akan cewa najasa ce ko ba najasa bace dai yana cikin ahlari din duk abinda baka tabbatar najasa bace ko ba najasa bace ba a dau sunan ta a matsayin najasa wallahi ta'ala alam ina ji karatu suka ba da muka yi ahlari suna nan gaba dai kofi din su ya kamata ɗan uwa su dauka su koma su sake jin karatu suka akwai karatu wasu yawa gaskiya a cikin shi Allah ya sa mu dace na'am na'am yana magana tunda mun sai akalla mutun ya daure yayi sallah nan koda sau ɗaya ne da takalmar shi ko tunda da kansa yace khaliful yahuda wal mushrikina ko ku gaba ku saba wa yahudawa dan ba sa sallah a cikin takalmar su ba sa sallah a cikin hufin su to ai zai wahala a ce tun daga fara sallah kullun a cikin jam'i kake a sahun farko ba kwa bane ke samu wannan ran da kama kara zaka yi sallah azu sai ka dabbaka sunnah ran da sallah ta kama ka a gona zaka yi sallah sai ka dabbaka sunnah din ran da sallah ta kama ka kana cikin halin tafiya kuka tsaya kuka yi zaku yi sallah ko akan hanya sai ka dabbaka wannan sunnah din amma masallatai ne masu carpet masu tiles to wannan baya dacewa ka shigo cikin sa in aka zo aka tada ku tiles din ku fes yana daukan ido kun shigo masallaci da takalman ku to tambari ne cewa gaskiya akwai kazanta a garin ko akwai sallan kazanta a unguwa amma babu laifi in ta kama ka a wajen masallaci kai ta kama ka a gona ta kama ka a kan hanya babu laifi ka tsabbaka ga sallar ga wannan ko sallar ga kai da takalmi duk tayi sallar ka ta nafila da ake yi a unguwa ko a cikin gida kai sallar ka a cikin masallaci ka koma gidanka babu laifi ka sa takalmi ka kai sallar a cikin gida duk dai ka samu tsabbaka wannan sunna din wallahi ta'ala a'lam na'am mun dafa lokacin kuma da yawa na'am 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 kafe da suka daki kuma sai yaro ya fitsari a gefen kafe din ai daidai ne fitsarin da yake da najasa jira ta hani fal da matan bai da na bada daidai wanda kike karatu akan ta ne amma babu laifi idan yaro ya fitsari akan kafir ba duk kafir din bane ya zaman to najasa daidai gurin da fitsarin ya taba daidai nan ne inda yake da najasa din da an dauko ruwa da yafi karfin wannan kafir din aka jika to shikenan wannan najasa ta tafi daga aiki in ta buhe karas ba za a gane ba ina take ita ma ta haifar da sunan ta nan najasa rana ta take ta ta bushe har da ina take ita ma ta haifar da sunan ta nan najasa wallahi ta'ala ala Allah madaukakin sarki ya samu da Allah kai mu rana ya ce abin da muka fada zaman to dai Allah amfane mu da shi wanda ya kasance akwai kuskure Allah duna mana dan mu gyara mu yi aiki da abin da ya dace subhanallahi wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahi rabbil alamin